sappy. I want to say I am happy. Domin na san komai, komai duk banza ne. Farin bakin berry, dubu dari credit. An san ni, an san mu, ya kamata wai an gan mu. Mu ne yan APC, for me is very easy. You wonder sha mamaki, excuse me very busy. Kai gani da gilashin police, baki kaman police, amma idanu ba kodin. This matter I is better, na hango Henrietta, na ganta, na sota. Maybe because I know get a motor, ta share ni, see this ajebota. Komai na duniya mai karewa ne, ajebota. Yanzu kauce maciji, next takalmi na taka, mun taka, bireni I won't change the skates. Bani shan kayan Havana, rayuwancan babu lada. Naga alama, teku baya bushewa, sabo baya rubewa. Makamin makaho, tsuntsun su tashi kaman shaho ko balbela. Balbelu na take over kaman teku whoosh. Akwai wani abu ana ce mishi wai komolewe. To mu ma za mu sa shi. Gashi nan. Wait, wait.